العاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan Zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da 23 ga watan June shekara ta 2021 miladiya muna cikin karanta sharhul aqida at-tahawiyya wanda ainihin babban malami al-muhaddith ناصر الدين الألباني يا وتمانا يو تعليقي كما يو شري يو لا متاشي شابي نشرين دعوكو دغزكيا
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وهو المبعوث إلى عامة الجن
شي من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيني أبن أيكو وزوغا تكا الجنوك بعدها an aiko annabi zuwa ga dukkan aljannu
wa kaffatil wara
da kuma dukkan talikai dukkan mutane gaba daya an aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare su
wa bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya
an aiko shi ga gaskiya da shari'a da kuma haske da kuma ainihin diya diya shi haske mai tsanani an gani zamu yi karin bayani akan shi zahir wannan magana ya nuna an aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga dukkan aljannu sannan haka nan zuwa ga dukkan mutane kasancewa Allah subhanahu wataala ya halicci mutum da aljannu don su bauta masa Allah yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta mini saboda haka wannan yana hukunta a aiko musu da manzo ya shiryar da su zuwa ga abin da yake shirye maslaha zuwa gare su Allah ya aiko manzali tun daga zamanin Annabi Nuhu alaihi salam har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko manzali zuwa ga mutane da aljannu gabaki daya an gane wannan ko amma kasancewa an aiko Annabi zuwa ga dukkan aljannu wato akwai nassi na alqur'ani wanda yake goyen bayan wannan al'amari shine inda Allah ta'ala ke cewa wa israfna ilayka nafaran minal jin yastami'una alquran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin Allah yake cewa wa israfna ilayka nafaran minal jin a lokacin da muka juyar da wasu mutane na aljannu zuwa gare ka yastami'una alquran suna sauraron karatun alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansuju a lokacin da suka halatto manzon Allah yana karanta alqur'ani sai suka ce ku yi shiru suka ce wa ɗan uwansa aljannu ku yi shiru ku saurara falamma qudiya a yayin da aka kare aka gama karanta alqur'ani wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya zuwa ga mutanansu suna masu yin gargadi zuwa ga mutanansu Arubi, Aru ya kaumana inna sami'ina kitaban unzila min ba'di Musa. Suka ce ya ku mutanenmu, lalle mun ji wani littafi wanda aka saukar da shi bayan Annabi Musa. Kaga wannan kenan wayannan aljannin sun taba bin wasu. Wato sun bi Annabi Musa. An gane wannan ko? Wato su mabiya Annabi Musa ne kafin su zo su bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sun ce inna sami'ina kitaban lalle mun ji wani irin littafi mai daraja an kawo wannan littafi da na kira menene hikimar kawo littafin da na kira shin alqur'ani littafi ne wanda ba a san shi ba domin shi na kira ana amfani da shi ga abin da ba a sani ba ma'arifa kuma ga abin da aka sani to maimakon a ce inna sami'inal kitaba daga ce inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa lalle mun ji wani littafi wanda aka aika shi bayan annabi Musa an kawo shi daga kira menene dalilin da yasa aka kawo shi daga kira an kawo shi daga kira litta'zim an gani kamar ana so a ce ne lalle mun ji wani littafi wanda ba mu taba gani irin shi ba ba mu taba ganin littafi mai daraja irin shi ba an saukar da shi min ba'di Musa bayan annabi Musa alaihi salam musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi littafin yana gaskata at-taura yana gaskata injila yana gaskata zabura ya hadi ila al-haq yana shiryawa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim da kuma hanya bi kakkiya kuma yace me ya qaumana ajibu da'iyalla ya ku mutane na ku amsa bai kira na Allah wane ne bai kira na Allah al-an wato manzon Allah shugaban aljannin yana kiran aljannin da su amsa kira su amsa bai kira na Allah an gare ku yagafin da ku an ajibu da'iyalla wa aminu bihi yagafin da ku min zunubikum wa yujirku min azabin alim zai kafarta muku zunubanku kuma zai kwace ku daga azaba mai radadi to kun ga wanda ya nuna tabbas da wannan aya an aiko manzon Allah zuwa ga mutane ne har da aljannu da kuma ayan nan da ya kara goyen bayan shi ayan nan da Allah ke cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba annabi yake cewa Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya kace ya rasulullah uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu sama'a nafarun min aljin lalle wasu jama'a daga cikin aljannu sun saurari alqur'ani fa qalu fiska shibi inna sami'na qur'anan ajaba lalle mun saurari mun ji alqur'ani mai ban mamaki mun ji abin karantawa mai ban mamaki shi wannan abin karantawa ya hadi ila rushd fa aman nabi yana shiryawa zuwa ga shiriya saboda haka mun yi imani da shi su waye suka yi imani da alqur'ani aljannu aljannu an aiko da su ga washirin tunda alqur'ani an saukar da shi ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma sai ga shugabannin aljannu suna kiran aljannu da imani da alqur'ani an gane wannan ko to kaga ayoyin qur'ani sun fito karara sun nuna mana su kansu aljannu sun dogara da manzanni ne da mutane an gane wannan ko sannan kuma muqasil yana cewa an gane ko yana cewa lam yub'as Allah rasulan ila al-ins wal jinn qablahu shi a fahimta muqasil rahimahullah yana ganin Allah bai taba aiko wani manzo ba wanda aka aiko shi zuwa ga mutane da aljannu sai manzon Allah shi kadai kawai manzon Allah shi kadai aka taba aiko shi zuwa ga mutane da aljannu amma duk sauran manzannin gaba daya ana aiko su ga mutane ne kawai wannan shine fahimtar buƙatin an gano wannan ko to wannan fahimta ya yayi cewa ba a taba aiko da ainihin wani manzo a aiko shi zuwa ga mutane da aljanu ba sai manzon Allah aka ce wannan fahimta yana da rauni dalilin da yasa aka ce wannan fahimta na da rauni nassin alqur'ani ya ma'ashara al-jinn wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala shahidna ala anfusina wa garrahum al-hayatu dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ya ma'asharal jin an gane ku ya ku taran aljannu gobe kiyama an gane ku gobe kiyama za a daga murya mai yekuwa zai yekuwa yace ya ku taran aljannu da mutane alam ya ake kuma rasulun minkum ashe manzali ba su zo daga cikin ku ba yaqussuna alaykum ayati suna ba ku kissa na ayoyi na wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha sannan kuma suna yi muku gargadin haduwa da yinin ku wannan alu bala shahidna ala anfusina suka ce eh gaskiya mun she za ka kawo kanmu to kaga zahirin wannan aya an ce ya ma'asharal jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum ya ku taran aljannu da mutane ashe manzanni ba su zo ba daga cikin ku kenan wannan yana nuna mana me akwai manzanni daga cikin mutane haka nan akwai manzanni daga cikin me daga cikin aljannu misali an gane wannan ko kenan zahirin wannan aya alam ya ake ko rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati yaqussuna alaykum an gane wannan ko to kaga zahirin aya yana nuna mana kenan cewa an aiko ainihin aljannu su ma aljannu suna da annabawa suna da manzanni an gane wannan ayi to sai malaman tafsiri suka ce su gaskiya ba sa goyen bayan wannan magana na ainihin muqatil an gane su ba sa kai ba sa goyen bayan wannan magana an gane domin shi muqatil din ba a manta ba shi muqatil yana cewa manzon Allah shi ne farkon wanda aka taba aikowa aka taba aikowa manzanni ko ba a taba aiko wani manzo zuwa ga mutane da aljannu ba sai manzon Allah duk sauran manzanni an aiko su zuwa ga mutane wannan shi ne fahimta na muqatil to amma dole ne sai alqur'ani da Allah ke cewa ya kuta ran aljannu da mutane alam ya ati kum rusulun minkum ashe manzanni ba zo daga cikin ku ba ashe kenan an dade ana aiko manzanni zuwa ga mutane da aljannu an gane wannan magana na katada mai rauni ne an gane wannan ko saboda haka wannan magana na muqatil sannan sauran manzanni an ce manzanni daga mutane ne kawai ake aikowa an gane ba a aiko wani manzo daga cikin aljannu an gane in za a aiko manzo Allah bai aiko aljani Allah bai aiko wani dabba Allah yana aiko mutum ne kawai wannan shine fahimtar mujahid da wasansa daga cikin salaf da kuma khalaf an gane kamar Abdullahi ibn Abbas na cewa ar-rusul min bani adam manzanni ana samun su ne daga cikin bani adam wa min al-jinn nuzuru su kuma aljannu ba wai manzanni bane wanda ake musu wahayi masu gargadi ne me yake nufi da masu gargadi su masu gargadi su ne wanda sun ji sako wajen manzannin Allah sai su dauki wannan sako su kai ga wa su kai ga mutane shine wancan ayan nan wa isra'u wa isra'na ilayka nafaran min al-jinn yastabi'una al-qur'an falamma hadaru qalu asitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin to kaga sun saurari al-qur'ani bayan an gama karanta al-qur'ani sai suka juya zuwa ga mutanen suna masu gargadi su Ibn Abbas ya ce babu wani manzo daga cikin aljannu sai dai nuzur kawai masu gargadi an gane amma manzanni daga cikin mutane ne ake samun su an gane wannan ko Ibn Abbas na cewa ar-rusul min bani adam wa min al-jinn nuzur an gane amma kuma zahirin maganar Allah ta'ala da yake babu hikaya game da aljannu can baya ya ma'ashara al-jinn wal ins alam ya'tikum rusulun minkum zahirin wannan aya bai nuna cewa kamar yadda ake samun manzanni daga cikin mutane akwai manzanni daga cikin aljannu ma an gane wannan ko wannan shine zahirin ayar Qur'ani to amma kuma manya-manyan malaman tafsiri saboda zurfin ilimin su sun ce babu wani manzo daga cikin aljannu an gane saboda zahirin maganar Allah hikaya game da aljannu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa lalle mun ji wani littafi an saukar da shi bayan annabi Musa ashe su ma aljannu suna bin waye suna bin annabi Musa ashe ya nuna aljannu an dade ana aiko musu da manzo kaga wannan ya nuna annabi Musa an aiko shi zuwa gare su ne sannan Ibn Jarir ya karbo daga Dahaq bin Muzahim cewa shi Dahaq ya rayar cewa a cikin aljannu ma akwai manzanni sai ya kafa hujja da wannan ayar da muka kawo din an gane Ibn Abil Iz al-Hanafi lokacin da yake sharhi ga wannan al'amari sai ke cewa wasil istidlal biha ala zalika nazrun a cikin kafa hujja da wannan aya akan cewa akwai manzanni cikin aljannu gaskiya akwai nazar akwai abin dubawa li'annaha mu'tamala domin ita wannan aya tana daukan ihtimali za ta iya daukan hakan za ta iya daukan abin da ba hakan ba wa laysa sariha ita din nan bata fito karo-karo tayi nuni akan haka ba misali an gano wannan ko to sai aka ce to menene ma'anar wannan aya tunda an ce ayan na daukar ijimani alam ya ati kum rusulun minkum aka ce ma'anar wannan alam ya ati kum nusulu arsulun minkum ashe manzanni ban zo daga cikin ku ba me ma'ana daga cikin ku manzanni daga cikin ku a wajen halitta ay fil khalqi wat taklif wal mukhataba an gane ashe manzanni ban zo daga cikin ku ba wato ma'ana sun zo daga cikin mu a matsayin halitta mu halitta ne kuma halitta ne an aiko manzo cikin halitta kawai shine sannan kuma da tukuma taklifi su mutane mukallafai ne su ma aljanu ne mukallafai shine ma'ana alabi ati kuma rusulun minkum wal muhadaba da abin da ya shafi magana a gane su wane ne ake isarwa sako wannan sako ana isar da shi ga mutane da kuma aljannu an gane ku wato wannan sako ana isar da shi ga mutane da aljannu amma sai aka rinjaye da bangaren mutane su mutane su ake turo manzo daga cikinsu an gane sai aka rinjaye da mutane a wajen magana kamar yadda ake rinjaye da muzakkar akan muannas idan aka samu mata 100 aka samu namiji daya masu imani in Allah zai magana me yake cewa ya ayyuhal ladina amanu sai Allah ya amfani da wawul jama'a baya amfani da nunin niswa ko wannan mutum daya din shi ya sanya aka rinjaye da damiri na maza akan damirin mata za ga cikin alqur'ani Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubdilu a'malakum ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum fa in tanaza'tum fi shay'in kan saboda maza wannan dokan da maza ne da mata amma sai ai amfani da wawul jama'a an gane to shi ma'anar wajen da aljannu da mutane Allah ta'ala ya halitta amma sai Allah ya rinjaye da mutane sai turo manzo daga cikin mutane an gane wannan ko Abdullahi ibn Abbas yana cewa rusulul jin humul ladina ballagu qaumahum su manzannin aljannu su ne wanda suka isar da suka isar wa mutanen su ma sabi'uhu min alwahyi abinda suka ji da na wahayi daga annabi Muhammad ko daga annabawa kaga su ba manzanni bane wanda ake ga wahayi Allah ta'ala na cewa wa jasarna ilayka nafar min aljin yastami'una alquran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin Abdullahi ibn Abbas yana cewa kana fi rusul tubu asul al-ins ya kasance manzanni ana aiko su zuwa ga mutane wa inna muhammadan qisa ila al-jin wal ins lalle annabi muhammad an aiko su zuwa ga aljannu da mutane wanda ya ambaci wannan shine Abu Layth as-Samarqandi amma wannan magana wato kamar yadda al-Allama al-Qurdubi ya nakalto shi magana ne mai rauni bai tabbata ba cewa manzanni kawai ana aiko su da can manzannin da ana aiko su zuwa ga mutane ne kawai ba a aiko su zuwa ga aljannu alqur'ani bai girma wani lokaci yakan dauko magana a dunkule amma yana nufin wasu sashi ne zai kawo magana a dunkule amma yana nufin wasu sashi kamar yadda Allah yake ce mana fa kadzabuhu fa aqaruha ko fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha kadzaba samud bi dhanbiha samudawa sun ƙaryata sakon annabi Salih saboda dagawan su izin ba as ashqaha lokacin da wanda ya fi kowa tabewa daga cikin biyan zabura wanda ya akwai daga cikin su wanda ya fi tabewa ya zabura domin sun riga sun yi mitin akan cewa wannan raƙuma ta Salih su gaskiya ba za su iya haƙuri da ita ba an ce a bata lokaci ta sha ruwa kwana ɗaya su ma su sha ruwa kwana ɗaya su suna ganin gaskiya raƙumin na shan ruwa da yawa ba za su iya haƙuri da shi ba shi ne suka yi mitin ba da suka yi mitin shi ne suka yanke hukunci kawai za su kashe raƙumin an gane wannan ko to a wajen kashe raƙumin sai aka samu wani mutum malaman tafsiri sun yi saɓani kan sunan shi amma wasu malamai sun kira shi da suna kudaru to shi wannan kudaru sai ya zabura yace shi zai kashe wannan abu shine ma'ana idan ba asa ashqa lokacin da wanda yake tabewa daga cikin wannan jama'a da suka yi mitin akan sokira kuma sai ya zabura fa qala lahum rasulullahi na qatallahi wa sufiya sai manzon Allah annabi salihu yace musu ku yi hankali da tagowar Allah da kuma ainihin shan ruwanta ku ba ta dama ta sha ruwa fa kazzabuhu fa aqaruha sai suka ƙaryata shi annabi salihu sai suka yi fa aqaruha kaga an kawo shi da siga na me siga na jami'i an ce sun soke ta amma wane ne ya soke izin ba asa ashqaha wanda ya fi tabewa dinnan shine wanda ya ainihin soke raƙumin an gane wannan ko ba wai dukkan zubar da kai tarayya wajen sokewa kamar yadda Allah ya yi bayani a cikin wata aya abin nan fanadau sahibahum fata'a fa aqar ko sai suka kira abokan su suka kira mutanen su aje a soke raƙumi fata'a fa aqar sai ya kama raƙumin ya soke shi shi ya kama raƙumin ya yi me ya soke shi kaga nan Qur'ani ya fito ya nuna mutum ɗaya ne ya yi wannan aikin amma mutum ɗaya sai aka jingira shi zuwa ga mutane da yawa me yasa majazi ne akali saboda sauran mutanen su ma sun yarda an soke raƙumin da ya da yardan su sai aka kawo shi da sigar jam'i an gane cewa fa aqaruha an gane to irin wannan akwai shi a cikin larabci to amma al-allama ibnu kasir abinda ibnu kasir ya ambata a cikin tafsirin sa Allah ya masa rahama da shi da wasu irin imam al-qurtubi na ainihin ijma'i na malamai dangane da fassarar wannan aya cewa wannan aya inda Allah ke cewa yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan an gane ko cewa da lu'lu' da marjani na fitowa daga cikin su daga cikin me daga cikin ruwan dadi da kuma ruwan gishiri marajal bahrain yantaqiya bainahuma barzakhul la yaqiya an gane tekuna guda biyu sun hade sun cuda su da su da suna haduwa da juna tekuna guda biyu suna haduwa da juna an gane da teku na gishiri da teku na ruwan dadi gashi sun bande wa juna an gane amma kuma bainahuma barzakhun tsakaninsu akwai wani shamaki wanda ba sa iya wuce gona da iri kowanne na tsayawa a ɓangaren shi ruwan gishiri ya tsaya a ɓangaren shi ruwan daɗi ya tsaya shi ma mai a ɓangaren shi an gane shine Allah ke cewa ya khuruju minhuma al-lu'lu' wal marjan da lu'lu'u da marjani na fitowa daga cikin su su mai da ruwan daɗi da ruwan mai da ruwan gishiri to sai ibnu kasir da imam al-qurtubi suka ce yuradu bihil baharul bayt khassa wannan aya duk da an kawo cewa ya khuruju minhuma ana nufin teku gishiri ne kawai da lu'lu'u da mirjani inji ibnu kasir yana fitowa ne kawai a cikin teku na gishiri baya fitowa a cikin teku ruwan dadi an gane shine a wato mai adwa'ul bayan amin ash-shaqibi yace wannan fassara kuskure ne bayyananne wannan fassara nasu kuskure ne gashi a bayyane baya bukatar tawili an gane yace baya yace la yajuzul qawlu bihi bi annahu mukhalifun mukhalafatan sariha bi kalami Allah ta'ala yace wannan ya sabawa wanda yake bayyananne ga maganar Allah ta'ala li anna Allah zakara al-bahrayn domin Allah ya ambaci tekuna guda biyu al-bilha wal-azr guda biyu da na gishiri da mai dadi wa ma yastawi al-bahrani hadha azrun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha minhu al-ujaj cewa teku guda biyu ba su zama daidai ba ɗaya suke ba hadha azrun furatun wannan teku ne mai dadi sosai teku furat teku mai ruwan dadi sa'ibun sharabuhu abin shan shi mai dadi ne sosai mai saukin hadiyawa mai daɗin hadiya wa haza mirhul ujaj wannan kuma gishiri ne mai sarfi ba dadi a makogaro sai Allah ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman dariyan wa min kullin ta'kuluna lahman dariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha a cikin kowanne daga cikin su kuna cin nama wanda yake fresh ha wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha sanan kuna fitar da abun kulliya da kuke sanya shi a jikin ku wanne ne wannan abun kulliyan da ake fitarwa daga cikin sa lubulu da murjani wancan aya ya fassara mana a gare kaga yace wa bin kullin ta'kuluna lahman dariyan wa tastakhrijuna a cikin kowanne daga cikin su kuna cin nama wanda yake fresh sannan kuna fitar da hilyatan abun kulliya talbasuna hada kuke sanyawa sune yafruju minhum al-lu'lu wal marjan kaga tafsirul qur'an bil qur'an an gano wannan ko to kaga a nan wajen ya nuna mana kararar cewa da lu'lu da marjani ana samun su a ina a cikin ruwan gishiri da kuma ruwan me da ruwan dadi an gani sai birka sai ainihin mai adwar bayan ta cewa fa qasruhu ala al-bil munaqidun lil aya sarihan kamata ra wato takaita mirjani da lu'lu akan ruwan gishiri yayi karo da ayan qur'ani a bayyane kamar yadda kake gani misali an gano wannan ko to kaga wannan ya nuna mana a fili kenan sun yi karo da juna misali to saboda haka wannan ya nuna mana kenan cewa wato malami ko da malamin sunna ne ko da malamin salafiya ne duk wanda da sunna dare yake bai cika goma ba baya halatta a ruka ido ai ta takalidi da shi a ce duk abin da ya faɗa ba bincike kaga muqasim yayi istinbadi yayi kuskure ko ya ce aljannu suna da nasu annabi yaya sunan annabi aljannu bai gaya mana ba an gani ya ce aljannu kamar yadda mutane ake aiko musu da manzo haka nan su ma aljannu akwai manzo daga cikin su kaga wannan kuskure ne ga ayan qur'ani ya nuna mana haka cewa kuskure ne misali an gani wannan ko to amma kasancewar cewa da aka yi an aiko manzon Allah zuwa ga dukkan talikai gaba daya me dalili dalili shine ayan qur'ani wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadhira ba mu aiko ka ba sai ga dukkan mutane me albishir ko me gargadi shin manzon Allah ga mutane kawai aka aiko shi amma qur'ani kawai yana cewa kafatan linnasi bai ce kafatan linnasi wal jinn ba to menene yasa aka ambaci mutane ba ambaci aljannu ba eh wato an rinjaye da mutane ne akan aljannu saboda mutane sun fi aljannu daraja sai aka rinjaye da ainihin wato aka yi taglibi na ainihin wanda ya fi daraja akan na ƙasa an gane wannan ko saboda haka an aiko manzon Allah wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi wal jinni amma za ka ce kafatan linnasi a gani menene karina wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban ha kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allah kaga al-jadu gaba dai sun yadda amsa mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi kuma kuyi imani da shi ashe manzon Allah an aiko shi zuwa ga mutane da aljannu qul uhiya ilayya ko shi ma gashi nan misali da kuma inda Allah ke cewa qul ya ayyuhan nas annabi ya gaya wa duniya ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya rasulullah ya ku mutane lalle ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya aljannu fa ila nasi aka ce ba ce wal jinni ba kenan menene takdir ila nasi wal jinni an gano wannan ko wannan kuma da kuma inda Allah ta'ala yake cewa cikin Al-Qur'ani wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li unzirakum bihi wa man balaga an mun wahayi wannan Al-Qur'ani domin yi muku gargadi da shi ku mutare da kuma duk wanda wannan sako ya kai gare shi duk wanda wannan sako ya kai gare shi kenan idan sako bai kai ga mutum ba fa za a kama shi da laifi za a yi masa azaba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko manzo ومن شجع رسول من بعد ما تبين له الهدى duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi in ya saba kafin shari'a ta bayyana gare shi baya halatta mu kafirta shi baya halatta mu bid'antar da shi an gane ku dole sai an tsaya mai da hujja an musa mai da be da shubha wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga an gane sannan kuma kaga an mun wahayi wannan alqurani dan in muku gargadi da shi da kuma duk wanda wannan sako ya kai gare shi kenan sakon manzo Allah zuwa ga duniya ne gaba ki daya a wata aya kuma Allah na cewa wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida mun aiko ka ga mutane kana matsayin manzo aljanuba su ba san shiga wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida wannan shine dalili cewa mutum yayi kuskure ya dauki aya ɗaya ba sauran ayoyi in ka dauki aya ɗaya kawai sai a ce an aiko manzon Allah zuwa ga mutane ne banda aljanu amma in kai jami na ayoyin sai ya fitar ma da hukunci cewa an aiko manzon Allah zuwa ga mutane ne da aljanu idza amkana aljamu fala yusaru ila ghairihi da wata aya da Allah ya cewa akana lin-nasi ajaban kaga ba a cewa akana lin-jinni akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa kaga an anzirin nasa ba ce wal jin ba wa bashirul ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim shin wai ya kasance abun mamaki ga mutane an awhayna ila rajulin minhum mu aiko da sako mu yi wahayi daga wani zuwa ga wani mutum daga cikin su cewa an anzirin nasa cewa kai gargadi ga mutane kuma kai albishir ga wanda suka yi imani da sauran su da kuma inda Allah ke cewa tabaraka allazi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira yawan albarka ya tabbata ga Allah wanda ya saukar da alqur'an littafi mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin kafirci da ainihin musulunci tsakanin duhu da haske an gane ai liyakuna lil alamin nazira dai ya zama mai gargadi ga alabi suwa yi alabi dukkan talikai duk wanda ba Allah ba kenan an aiko manzon Allah ga zuwa ga alabi duk wanda ba Allah ba to anan wajen an aiko annabi zuwa ga dabbobi an aiko annabi zuwa ga mala'iku an aiko annabi ne zuwa ga mutane da aljanu an gane idan kace an aiko annabi zuwa ga dabbobi kenan dabbobi ma mukallafai ne kuma dabbobi za a koya musu karatun Qur'ani da hadisi a samu dabba ya halatta sai Bukhari na ba san gani su kuma mala'iku su ba su daga cikin mukallafai wanda suke bukata a turo musu manzo dan a shiryanta su shi alqur'ani littafi ne na shari'a su kuma mala'iku la ya sallallahu ma amaruhu wa yaf'aluna ma yumaru an gani wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtu ka ce ba wayannan wanda aka ba littafi da kuma umbiyai masu bautan gunki masu bin addini iyayen kakanni ka ce musu shin kun musulunta ashe sakon manzon Allah ya shafi bai hatta ahlul kitab hatta masu bautan gunki na duniya gaba daya fa in aslamu fa qadita do idan suka musulunta to hakika sun samu shari'a wa in tawallaw fa inna ma alaikal balag in sun juya bayan sun yi musulunta kawai isar da sako ya tabbata a gare ka gane ku to manzo Allah yana cewa wa ka uzitu khamsan lam yudhunna ahadu min al-anbiya'i qabli an bani abubuwa biyar fa abada su ga wani daga cikin annabawa ba gabani na daga cikin wayannan abubuwa guda biyar wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma ya kasance annabi ana aiko shi zuwa ga mutanansa a kebance amma ni an aiko ni zuwa ga duniya ne gaba daya zuwa ga mutane aljanuba hadda su annabi yana cewa cikin hadisin da ainihin Bukhari da Muslim suka ruwaito la yasma'u bi rajulun min hadhihi al-umma yahudi wa la nasrani thumma la yu'minu bi illa da kalan nas wato wani mutum daga cikin wannan al'umma ba zai ji labari na bayyana ba shin ba yahude ne ko ba nasari sa'an nan ya mutu bai imani da sakon da nazo da shi ba fati ya shiga wuta ashe duk duniya ne gaba daya an gano wannan ko to amma kasancewa manzo Allah akwai daga cikin nasara masu cewa manzon Allah manzo ne zuwa ga Larabawa kawai an aiko manzo zuwa ga Larabawa wannan magana fa zahirul bulal zahirin shi ba ta ce ne kawai suna dogara da ayatu huwal ladzi ba'atha fil ummiyina rasulan kaga sun dogara da aya guda ɗaya kawai sauran ayoyin fa fa innahum lamma saddaqu bil risala to yanzu sun yarda cewa adam manzo ne sun yarda manzo ne kuma manzo ne zuwa ga Larabawa to tunda sun yarda da manzo ne manzo yana ƙarya eh idan sun yarda manzo ne sai kuma kama kansu sun ce mun yarda Annabi Muhammad manzo ne amma zuwa ga Larabawa kawai shi ba manzo bane zuwa ga Bani Isra'ila sai mu ce to kun yarda manzo ne manzo na ƙarya waye aiko manzo sai ce Allah duk abinda manzo ya faɗa shine to Allah ya ce manzo ya gaya wa duniya kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya to yanzu Allah ya ce manzon Allah ya faɗa tunda kun yarda manzo ne Allah ne ya mishi wahayi ashe kenan kun ƙaryata kanku ashe dole ku yarda cewa shi manzo ne zuwa ga duk duniya gaba ki daya an gane wannan ayi to wannan kenan shine hujja cewa manzon Allah huwal mabu'uth ila ammatil jinn manzon Allah an aike shi ila ammatil jinn zuwa ga dukkan aljannu wa kafatil wara da kuma dukkan talibai gaba daya bil haqqi wal huda da gaskiya da kuma shari'a an gane an aiko annabi da shari'a malaman tauhidi sun kasa ainihin kalma na huda zuwa kashi biyu sun ce akwai hudar dilala wal bayan akwai hudar tawfiq wal ilham hudar dilala wal bayan shine nuna ma mutane hanya a nuna musu hanya mai kyau domin kasu bace da zaran mutum yayi wannan yayi hudar dilala wal bayan an gane wannan ayi hudar tawfiq wal ilham shine tusa imani cikin zukatan mutane a tusa imani cikin zukatan mutane a yi musu alluran imani a cikin kirjinsu ya zama to sun yi imani da addini an gane kun ga wayannan abubuwa guda biyu ne gaba ɗaya ko na farkon ka nuna wa mutane hanyar shari'a ku yi kaza yana da kyau ku bar kaza shirka ne ku bar kaza bid'a ne ku bar kaza kafirci ne ku bar kaza saban Allah ne wannan shine me yo shine hudar dilala wal bayan to irin wannan aiki annabawa suna yi alqur'ani yana yi manyan malamai suna yi ko annabawa abinda suke iyawa kawai shine su nuna wa mutane hanya ba su da iko tusa imani cikin zukatan bayi ko suna da iko Allah ta'ala a cikin alqur'ani yana cewa wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tajri bal kitabu wal iman ya rasulullah baka kasance ka san ada baka san menene alqur'ani ba kuma menene imani ya baka sani ba walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya alqur'ani ya zama haske da muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayanmu sai Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratil mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya taqdirin aya an shafe maqulun bihi taqdirin aya wa innaka latahdi an-nasa wal jinna ila siratil mustaqim lalle kai kana shiryar da mutane da aljannu zuwa ga hanya madaidaici wannan shiryarwa wani iri wannan shine hudar dilala wal bayan ko ba ka ba da kuma wa qalu ya qaumana inna sami'na kitaban musaddiqan lima bayna yadayhi kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim an ga kaga wannan ya nuna alqur'ani ma yana mi yana hudar dilala wal bayan aljannu sun ce sun ji wani littafi an saukar da shi bayan annabi musa littafin yana gaskata abin da ke gaba garin shi yana shiryawa zuwa ga gaskiya bi ma'ana yana tusawa mutane imanin fahimtar gaskiya an gane kai yana fahimtar da mutane kai alqur'ani yana fahimtar da mutane gaskiya yayi musu bayani daki daki an gane amma baya tusa imani a cikin zukatan mutane kuma ji wannan ayi da kuma inda Allah ke cewa qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd ko aljannu sun ce mun ji alqur'ani mai ban mamaki alqur'anin nan yana shiryawa zuwa ga shari'a me ma'ana yana shiryawa yana nuna wa mutane hanya yana wa mutane bayani dalla dalla ya nuna musu gaskiya da ƙarya an gani amma baya tusa imani a cikin zakatan mutane an gani wannan ko saboda haka aya alqur'ani ya nuna mana manzon Allah kawai abin da ya samu abin da yake da iko shine yayi bayani ya nuna wa mutane hanya an gani ya gusar da ya tsayar da hujja ya gusar da shubha Allah ta'ala yana cewa game da haƙƙin Abu Talib Abu Talib kamar yadda kowa ya sani mutum ne wanda yayi wa Annabi hidima ya dauki nauyin manzon Allah kuma ya so manzon Allah sosai an gano wannan ko ya so manzon Allah sosai kuma ya fifita manzon Allah ma kan yayansa kuma ya ba Annabi kariya a wajen kafiran Makka duk da shi ma yana tare da su amma bai yadda fitar da manzon Allah ba to amma lokacin da ciwon ajali ya zo masa manzon Allah ya so ya saka masa lokacin ga abokansa sun kewaye shi abokan Abu Ja'a abokan Abu Talib sun kewaye shi ga ko manzon Allah ya zo manzon Allah yana so ya ceci amminsa saboda ya saka masa na abin da ya aika masa ya aika ta masa dai hidima da kariya Annabi yace ya kai ammina kace la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya da ita wajen Allah idan ka fade ta zan baka kariya wajen Allah amminsa idan Annabi ya fada ka sai hammi amminsa ya daga kai sai ya kalli abokansa idan ya kalli abokansa sai su ce masa a tarjabu abdullahi abdulmuttalib shin zaka kyamaci addinin abdulmuttalib ka kuma ga addinin yara sai su fiye da kai sai Annabi ya kare cewa ya kai ammi ka fadi la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya a wajen Allah sai su kare ce mai shin zaka kyamaci addinin abdulmuttalib ka koma zuwa ga addinin yara baka jin kunya sai kare su fiye da kai sai Annabi ya kare maimaitawa karshen al'amari dai ya fito wa Annabi cewa gaskiya ba wai yana musun addinin da manzon Allah ya zo da shi bane amma gaskiya shi ya zabi ya mutu akan addinin abdulmuttalib kaga anan wajen bai musulunta ba ko saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi sosai da yake cewa amma shi bai musulunta ba saboda ya so ya saka masa Annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam a cewa duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka masa ko man sana ilaikum ma'rufan fakafinu to saboda haka manzon Allah ke so ya saka masa ta hanyar ya shigar da shi cikin musulunci to sai gashi ya mutu bai musulunta ba sai Allah ta'ala yana kwantar da ran manzon Allah saboda hankalin shi ya tashi sai Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya tusa imani ga wanda kake so kaga wannan wani irin hidaya ne ku da tawfiq wal ilham kai baka iya tusa imani ga wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ke tusa imani ga wanda ya ga dama a wata aya laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriyan ka baya hannun ya rasulullah sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama kaga shi ma wannan hudan dilala a hudan tawfiq wal ilham an gane wannan ko a can daga wani annabi da ke cewa in arada Allah in kana Allah yuridu an yughyiku ha wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyiku to haka Allah ta'ala shi ke tusa imani ana kiran wannan hudan dilala a hudan tawfiq wal ilham an gani wannan hudan tawfiq din Allah kadai ke da iko innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sannan idan muna yin mukaddima muka ce man yahdi Allah fala mudilla la duk wanda Allah ya shirya ba mai batar da shi wal irin hidaya huda tawfiq wal ilham amma huda dilala wal bayan manzanni suna yi alquran alqurani yana yi malamai suna yi li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul lak min umurin na'am an gane wannan ko saboda haka wannan shine Allah ya aiko annabi zuwa ga dukkan aljanu da dukkan mutane ya aiko su da gaskiya da kuma shari'a da haske da diya shi nur wato bai kai hasken diya ba shi diya wato shi diya shike ba nur haske an gane nur yana dogaro da diya ne Allah ta'ala na cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya rana ya zama biya wata kuma ya zama nuru malaman kimiyya sun ce wata yana samun haske ne daga ina daga rana rana ke dan dosa namu wata haske to wannan hasken da rana ke dan dosa namu wata shine nuru hasken ranan kuma gaba ɗaya mai ƙarfi shine biya an gane ku to wannan shine Allah ta'ala shi take mana sharhi
ومن ضلالات القاديانية إنكارهم للجن كخلق غير الإنس.
لقد كم بطل يا أحمد يا القاديانية. سكني إنكار الجنة. بس يدل الجنة بقى. دد الله يشوف وما كانت الجنة والإنس. وإنس ربنا إليك نفر من الجن. لو شيء. شو؟ إن شاء الله. نعم. Na? Allah ya ake kuma rasulun minku. Eh? Suratul An'am.
In
istata'tum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu. Tukazziban. Da wace ni'ima Ubangiji za ku ƙaryata? Allah ya muku ni'imomi da yawa. Wani za ku ƙaryata? Yi. Ƙarin hujja ne mana ƙwarai da gaske. Na'am. Akwai wasu ɗaiɗaiku a cikin Siriya, ɗaiɗaikun ƴan Ahmadiyya, ista asalallahu sha'afatuhu. Allah ya tumbuce ainihin tushensu, ko kuma ya zama addu'a, Allah ya tumbuce tushensu. Kuma ya yanke bayansu gaba ɗaya, ya yanke dukkan zuri'ansu. نعم الصبر يعني الصبر أعظم من الله يعني أمير الصلاة لأن الصلاة جزء من الصبر لأن الصبر ينقسم إلى يعني ثلاثة أقسام الصبر على طاعة الله والصبر على محبة الله والصبر على أقدار الله والصلاة من الصبر والصلاة جزء من القيام ولذلك فهو نور والصبر كامل فهو ضياء نعم لا كما أن نور القمر جزء من نور الشمس نعم to insha Allah tunda kowa ya gane karatu da muka yi na ba wanda bai gane ba saboda haka alhamdulillah sai neman taimako a taimaka fi sabilillah